Les deux groupes ont convenu de participer à tous les niveaux.
Kakakin jam'iyyar CDS Rahama Mutari Kadri kenan lokacin da yake karanto sanarwar haɗin gwiwar bangarorin da ke hamayyar shugabanci. Bayan shafe watanni ana tuntubar masu bakin fada a ji a wannan jam'iyya da ta tsinci kanta cikin halin wargajewa. Alhaji Abdu Ammani shine ke shugabancin ɗayan bangaren da suka amince wa wannan sabuwar tafiya.
Yau CDS gari ba halin da muke ciki. Haka aka san CDS wata rike kasar Niger yau ga abin da muka zama. Deputy mu uku kaɗai garin cikin assembly. Mu da namu lissayi. Gwamma mu gamu mu haɗa kan wuri guda sannan ne za mu cimma burin da muka sa magaba.
Ina makomar matakan da kuka ɗauka a can baya an kori wani an dakatar da wani an maka wani a kotu.
Mu muka ce wanda ke ɗan partin ga namu a nan yake cikin biro politik a cikin jiha yake a cikin ƙungiyoyi yake na mata ko na matasa wanda aka kora yau ba zancen kora kowa ya komo rahama. Rahama ci mu ta mu ce mu duka.
Shi ma shagoran bangare na biyu na wannan jam'iyya Abubakar Madugu ya amince da wannan mataki sai dai ya gargadi abokan tafiya akan batun mutunta ka'idodin jam'iyya don cimma gurin da aka sa gaba in ji shi.
Kundi na farti ya kamata a diba shi duk kurakuren da akwai ciki waɗanda gane ruwa gudu a diba su a gyara don saboda mu tai kongare wannan lahiya mu kare shi lahiya a zaɓi shugaba waɗanda ga kiyaye doka ga kiyaye abin da ta hefarti ba cikin an takura ma ƴan CDS Rahama ba.
Bangarenka ya amince da dukkan shawarwarin da aka tsayar?
Babu zancen bangare. Yanzu abin da zai sa CDS Rahama ta ci gaba ne shi ne muke nema.
ƴaƴan jam'iyyar ta CDS Rahama waɗanda suka halarci wannan biki na ɗinke baraka na ganin abin a matsayin wani ci gaban demokradiya.
Sunana Nasiru Addu Suleiman. Dukan murkun ganin mu da karan ka turo mu sun ba mu mandaa a zo duk abin da kamata na ci gaban party a yi kuma tsammana wanga ci gaban party na mun kai saboda haɗin kai bai taba zama lagarta ba sai dai zai gyara.
Ni Salisu Abubakar ka ce mini kan magiya waye yanzu insha Allah ta'ala kibla guda za mu diba kuma insha Allah za mu hidda rahama cikin kunci.
Bangarorin biyu sun damka komai na shugabanci a hannun ɗaya daga cikin dattawan jam'iyyar don jagorancin tsare-tsaren taron kongres na ƙasa da ake saran gudanarwa a ranar 21 ga watan nan na Satumba. Sai dai Yasir Rahama ta dora shugabanta Muhammad Usman akan kujerar shugabancin ƙasa a zaben 1992 kafin Abdullabo ya karɓe ragamar jam'iyyar a kotu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.